Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 30 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jami'ai a Pakistan jiya Juma'a sun ce wasu hare-haren da aka kai ciki har da na kunar bakin wake da kuma samaman mayaka sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 62 baya ga waɗanda suka jikkata, wanda dan haka jiya din ta zama ɗaya daga cikin ranakun da kasar ta fi ganin mace-mace a ƴan watannin nan. Akasarin waɗanda al'amarin ya rutsa da su a Mustang suke, wata gunduma mai yawan fama da tashe-tashen hankula a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar, inda wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan wasu mutanen da suka yi jerin gwano na shagulgulan Maulidi. ‘Yan sanda da jami'an asibiti sun ce fashewar mai ƙarfin gaske ta yi sanadin mutuwar mabiya aƙalla 53 baya ga gwamnati da suka jikkata. Mataimakin kwamishinan gundumar Abdul Razak ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su, tare da cewa akwai ma wani babban jami'in 'yan sanda cikin mamatan. Mayakan ƙurdawan Siriya da sojojin Amurka sun kama wani babban jagoran ƙungiyar ISIS, wanda aka ce ya shahara wajen tsare-tsaren aika-aikar ƙungiyar, a cewar hukumar soji jiya Juma'a. Ranar Alhamis aka damƙe Mahmud Ibrahim Alhaj, wanda ake kuma kira Abu Yusuf, a birnin Raqqa na arewacin Siriya, a cewar rundunar mayakan SDF mai samun goyon bayan Amurka. ‘Yan kwanaki kawai bayan da rundunar sojin Amurka ta ce ta kama wani kasurgumin ɗan ƙungiyar ISIS a arewacin Siriya. Bisa ga wani bayani daga mayakan ƙurdawan Siriya, Alhaj na da hannu dumu-dumu a tsare-tsaren harin ta'addanci a yankin. Wani ɗan ƙunar baƙin wake saye da ‘yar ciki mai bama-bamai ya kai hari kan wani wurin shan shayi a birnin Mogadishu jiya Juma'a, inda ya halaka mutane aƙalla 5, a cewar wani ɗan sanda ga muryar Amurka. Shaidun gani da ido sun ce maharin ya auna wurin shan shayin ne wanda ke sansanin mutanen da suka rasa muhallansu, da ake kira Jarvish, a gundumar Wadigle na Mogadishu, wanda ke daura da harabar majalisar dokokin ƙasar. Muna kan abin da muka saba yi kulle yomin, muna kan shan shayi da tattaunawa kan wasannin motsa jiki kawai, sai wani mutum saye da ƴar ciki mai bom ya dumfari wurin shan shayin, yana takabbara sai kawai ya tarwatsa kansa, a cewar Muhammad Sheikh Abdi, wani gano wanda ya sha da ƙyar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a dan birnin Washington DC. ‘Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa kada ƙuri'a mai rinjaye kan wani ɗan kasafin kuɗi na gajeren lokaci jiya Juma'a, wanda hakan ya daɗa yiwuwar tsaida harkokin gwamnati da zarar kuɗin da ke hannu ya ƙare. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy jiya Juma'a ya ce amincewa da kasafin kuɗin na gajeren lokaci na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da tsaron Amurka, kamar kare kan iyakar Amurka da Mexico, kuma hakan zai sa 'yan majalisar wakilai su samu lokacin da suke matuƙar buƙata don tattaunawa kan abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi kansu. To amma masu tsatsoran ra'ayin riƙau a majalisar sun sa ƙudurin ya kasa nasara. Shugaba Biden da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka na ci gaba da ƙin kula da iyakar Amurka da ma shawarar wasu magabatansu. Shi ya sa nake gabatar da wani tsari na wucin gadi na samar da kuɗin tafi da gwamnati da kare tsaron kan iyaka, a cewar McCarthy ga manema labarai a majalisar dokokin Amurka da ke Capitol Hill tun farko a jiya Juma'a ɗin. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai ɗauki mutane 130,000 aikin soji a lokacin bazarar fall ɗin nan, yana mai ƙara yawan shekarun ɗaukar sojin daga 27 zuwa 30, bisa ga wata takardar bayani da aka buga a shafin intanet ɗin gwamnatin Rasha jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Kamar saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana ke cewa kike kawo rabuwa. Kasancewa da kai a wannan karshen makon da fatan mun ga karshen mako lafiya.
Barka ka je Murtala, sai dai ina dan fama da marani sai malsarare su bin aikin afuwa.
Eh to ka san ka kwaso sanyin New York da kuma ATM na ɗakin zaurin majalisar ɗinkin duniya, ai kaga dole kai mura.
Ga kuma cinkoson jama'a.
Ga kuma cinkoson jama'a. Shin baba wai kana da kai ka taba ji ko da ke dole kai ka taba ji tun da ka shekara kusan nawa na Amurka, amma a ce za a rufe gwamnati da aikin gwamnati abinda ake kira shutdown kenan, wani in ya ji shi sai ji wani abu bambara kai haka.
Eh to mu dai kamar yadda ka faɗa, mu ba ba ko abu bane a gurin mu, ka san su nan suna da tsarin shekarar kuɗin su, to wani zailin ana kusan cikin shekarar kuɗi lokacin idan abubuwa na gwamnati sun yi ƙasa, to akwai buƙatar majalisa ta tabbatar da abin da gwamnati take nema a sabuwar shekarar kuɗi. To daga nan ne fa akan samu kaga ana kai komo tsakanin gwamnati da ɗan adawa. To wani sa'ilin shi kan yi sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati idan ba a samu daidaito ko kuma ba a samu yadda ake so ba. To ina jin shine kuma abin da muke gani a cikin wannan lokacin.
Ka san ya aka ce demokradiya, ka san ɗan majalisa suna da ƙarfin gaske, to amma wannan watakila baba sai yana nuna kaman wai sun ɗan majalisunmu na irin ƙasashenmu na nahiyar Afirka ba su da ƙarfi ne, ba su san aikinsu ba ne, koko a'a dokokin ne ba su ƙarfin da za su yi irin wannan su juya gwamnati yadda suke so ba, a'a sai dai su zama 'yan amshin shata a yi sai yadda aka juya da su.
A'a ai ka san kamar yadda kowa ya sani idan aka yi batun demokradiya wato bangarori uku su ne ke tafiyar da harkar demokradiya, farko bangaren shugaban kasa da jami'ansa da bangaren majalisa da kuma bangaren wato sashen shari'a kenan su ne. To kowane in ya dace yana zaman kansa yana iya a samu yadda ake so. To amma an ka duba kasashenmu sai kaga wato majalisunmu wato suna tafiya ne da gwamnatin suna fahimtar junansu akan abubuwa da yawa, bazancin kaga ɗan majalisa suke wakiltar al'umma baki ɗaya don al'umma suka zaɓe su suka kai su wurin. To amma suka kai wurin maimakon su yi abin su yi ta ɗaukan matakan da zai taimaka ma al'umma sai kaga sun koma suna fahimtar juna da gwamnati, wanda gwamnatin nan galibi na kasashenmu sai kaga ana dai ɗan wani abu ne kawai don talaka ne ya ce ba a kyale shi kwata-kwata ba, sai kaga suna fahimtar juna. To nan kuma suna wakiltar jama'a shi yasa ba sa wani abu sai sun koma mazaɓinsu sun ji abin da jama'a ke so su zo da shi a aiwatar. To kaji abin da yasa kake ganin nan kamar suna da ƙarfi can wurinmu kuma.
To Allah ya yi mana jaba
a yi sha'ani kawai.
To Allah ya sa mu dace kuma Allah ya gwada muna
lokacin da za mu kai wannan mawaƙi ba.
To baba kamar yadda aka saba bari mu fara wato yin fatan alkhairi zuwa ga wasu ƴan uwa masu sauraron mu musamman iyalan Alhaji Ali Shehu da kuma na Alhaji Halilu Iko Abdulrahman akan auren ƴaƴansu da aka daura shi a jiya Juma'a 29 ga watan Satumban shekarar nan ta 2023 wato tsakanin Gaddafi Ali Shehu Capacity da kuma Aishatu Haliru Iko Ummi kenan. Kamar yadda na faɗa an ɗaura auren a jiya Juma'a da ƙarfe 11 na safe a gidan ko kuma zauren Liman Gishiri tsohon gari a wato ƙaramar hukumar mulki Awe a jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya. Muna taya su murna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi ga wannan aure kuma ya ba su zuriya ɗaya ba saliha.
Amin summa amin. To sai dai wannan auren da ka sanar akwai liyafa da za a sha da ƙarfe 2:30 na ranar yau Asabar ɗin nan kenan a NUT Big Hall a Jalingo jihar Taraba kenan ko?
A Jalingo Taraba.
To nan ne za a sha wannan liyafar yau da rana kenan idan Allah ya kai mu. To amma kuma bari ni kuma mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Mr. Michael Audu Ohaba na karamar hukumar Akpa a jihar Kogi da iyalan Malam Musa Bahago karamar hukumar Malumfashi a jihar Katsina da daurin auren ƴaƴansu Amina Musa Bahago da angonta Friday Solomon Michael wanda za daura a mako mai zuwa kenan wato ranar 7 ga watan Oktoba a cocin Katolika na St. Thomas Airport Road a jihar Kano da ƙarfe 10 na safe za a daura wannan auren. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a ɗaya ba.
To amin summa amin.
Don't lie, 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 lie,
bari mu shiga kai zuwa ga gaishe-gaishen mu na wannan mako inda da farko zamu mika sakon gaisuwar Tasha Hausa na filin Abar Yahuce zuwa ga Sabiu Labbo Yandu Kamba da kuma Yahuza Sahabi Kamba sai Aminu Adamu Malam Madori ga gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Alhaji Mustafa Direba Kamfala Malam Madori sai Abubakar Muhammad GMG Uluru da Alhaji Isa Kas Negoro Malam Madori sai Adamu Habu Amar Yan Yanga da kuma Husaini Abba Dambam sai sakon gaisuwa zuwa ga wato Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa zuwa ga Sanusi Madatai da Magaram da kuma Isuhu Makeri Madatai da Elias Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddari Mai Computer Mai Yama da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam a Shagari Jihar Sokoto Najeriya da Abdullahi Hussaini Duku da kuma Faruku Mai Karuga Sokoto bari kuma mu koma ni kawata sakon gaisuwar wato Kila Abar Yahuce zuwa ga Kaltune Mai Kosai Bakin Kasuwa Dambam sai matan Gali Dirbin Dambam da matar Yakubu Abdullahi Dambam da matan Salih Shehu Shahada Dambam da matan shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da matan Alhaji Mustafa Shamado Dambam sai matan Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da matan Laramma Malam Mutari Unguwar Kandahar Potiskum sai kuma matar Badisa Potiskum da wato Bala Muhammad Dambam sai Rukayya matar Bala Muhammad din Dambam a jihar Bauchi da kuma Alhaji Usman nan Katuzu da Alhaji Umaru Buyi Katuzu da Usaini Yagara chairman na APC da Sani Baushe Buku Mazoji da Aminu Mai Unguwa Buku da Garba Gwade Buku da Mustafa G9 da Maturu da Alhaji Gamboringin da Mustafa Mai Kayan Miya Gashuwa sai Dr. Bubu Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Yakubu Direban Mota Kano da Garba Sadiola Gashuwa da Usman Muhammad Maiduguri da dai sauran al'umma baki ɗaya dukkan masu sauraron mu da fatan sun yi ƙarshen mako lafiya.
Amin summa amin. A yau gaisuwa Abar Yahuce ya shiga da mu fadan mai alfarma sarkin musulmi na North America wato Alhaji Yahuza Abubakar wanda ya dawo daga kasar Ghana daga ziyara da yaje muna mai barka da zuwa sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa da sauran fadawa da farko Alhaji Hallaru Alhassan Waziri da Alhaji Amadu Galadima da kuma Alhaji Abdulbasid Nuhu Abbas Jakada da Alhaji Bashir Kabore Magaji da kuma Alhaji Tijjani Sakatare da Alhaji Mubarak Wawulo wato wali kenan da Alhaji Baba Sarkin Yaki sai kuma Alhaji Idi Garkuwa da Alhaji Hamisu Wambai da Alhaji Ibrahim Ahmad Police Marafa da kuma Alhaji Lawan Makeri Sallama sai kuma Alhaji Sadiku Yarima da kuma Alhaji Muhammad Sanusi Sadauna da Alhaji Jamal Alkali gaisuwa zuwa ga Alhaji Umar Faruku Danmaje da Alhaji Umar Falaki da kuma Alhaji Garba Maso Kano Jerman Sarkin Musulmi kenan da kuma Alhaji Baba Sarkin Fada da Alhaji Ali Turaki sai kuma Alhaji Baba Sha'ibu Abbas Ciro kenan da kuma Alhaji Bashir Shatima da Alhaji Lukman Abbas shamakin Sarkin Musulmi na North America kuma shugaban kamfanin ruwan Lux Spring Water a birnin Kumasi to sai kuma wannan gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Abubakar Sulaiman Naido magajin garin birnin Kumasi mazaunin London da Alhaji Tijjani Abubakar Ali Tafida da Alhaji Alababa wazirin Sarkin Hausawa a birnin New York sai kuma His Excellency Alhaji Sha'ibu Musa Sharif wato ambasada Baba Alhaji kenan da kuma Alhaji Ali Abubakar Gwandu da aka fi sani da Ali Maiduguri sai kuma gwamnan gargajiya a birnin Kumasi Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau da Alhaji Muhammad Kabir Shadis babban kontrakta da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yalwa da Zango a Kumasi da kuma Alhaji Ali na Sarkin Dawaki da Alhaji Muhammadu Sanusi Gwalle marafan Zangon Kumasi sai Alhaji Muhammad Kamal ambasada a kasar Jamus da kuma Alhaji Muhammad Muktar garkuwan malam da fatan dusan tashi lafiya a safiyar nan. Thank you.
To Marilla Baba ban sani ba a yau wace tsaraba ka rikuwa masu sauraron mu.
Tuhu Murtala an ce dai duk yadda aka ba a rasa nono a ruga ba.
Yawa eh gaskiya.
Dan haka akwai dan wani abu dai da dan kunso da zan zo maka da shi.
To muna jin kani da masu saurare.
Yawa. Wato wannan labarin da zan bayar wani darasi na ciki amma sai na ga bayarwa za mu nemi wannan darasin da ke ciki.
Na'am.
Shi wannan manomi ne yana gonarsa yana irin yanka ciyawa dan yana yanka haki da sauransu. Yanka yana cikin aiki ne. To daman da yazo ya cire abin rigarsa irin ɗan sharar dan ne.
Na'am.
Sai ya ajiye ƙasa yana aiki. A cikin aiki sai ga mai unguwa zai wuce.
To,
mai unguwa. Barka zuwa. Shi kuma ya gaida manomin ne yace ya aiki ya ansa. Mai unguwa ya kama hanya ya tafi. Shi kuma wanda ya ci gaba da aiki har aka yamma yanzu ya gama aiki zai wuce gida. Ya nemi riga bai gani ba. Yayi duk iya bincike da nema da yayi a gurin bai gani ba. Ashe bisa kuskure ya haɗa rigar da wannan haƙin nan da ya yi
to
sai ya je ya zuba inda zai kusan ya binne rigar cikin wannan haƙin da ya yi. Ya gama je nazarinsa da tunaninsa ya rasa inda riga bi.
To
shi kuma waye zo ya wuce wurin mai anguwa.
To
yanzu mai unguwa ne ya ɗauki wannan rigar komi.
To lalle dai kan
kawai ana zaune sai ya jefa da ka ce lafiya kuma ba riga ya ce ya kawo ƙara ne.
To
shi ƙaran wa ka kawo ya ce ƙaran mai unguwa ka ce subhanallah mai unguwar kuma ka kawo ƙaransa. To sannan aka ce gari yaya sai ce to kunji ina aiki ina abin nan na tayi na gama aiki
ban ga riga ba
amma ban ga inda riga
ba wanda ya biyo gata ba wanda ya biyo ne in ba mai unguwa
kuma ba wanda ya biyo wurin in ba mai unguwa ba
gaskiya kam
sai ce a'a kenan me kake nufi sai ce shi dai mai unguwa ya biyo wurin sannan kuma bai ga rigar sa
gaskiya.
To dan da aka tada fadawa da jama'a ne da dogarai aka kama hanya sai gona bincike kan bincike sai aka daga waɗannan yawa da haƙi da ya abin sai ku ga riga.
To taɓaci
ce to kai ba laifukan ka sun yawa
gaskiya ya girma zunubin ka ya girma
ka sa ma sarki ka sa ma mai unguwa sata ka kunyata mai unguwa cikin jama'a
gaskiya
shi sa kai kanka bai kanke gani ya kamata a
bai yawa majalla
sai kawai ya faɗi kwance wai da neman afuwa. To shi ne Murtala ake cewa shi wannan ya kai a masa abuwa ko dai ya za a ƙare ne don dai ya saba mai gari mai unguwa sata.
To wannan gaskiya kai shi ya sha kunu don kaga gobe ba kwana ke to kuma fa gaskiya wato yana da gaskiya shi ma mai unguwa ya kamata shi kuma ya masa uzuri saboda ni ai dan adam ne sannan ba wanda ya da hanyar da in ba mai unguwa ba saboda kan mai unguwa kawai ka gode ba Allah da Allah ya fanshe ka ya wanke ka kaga ai haka ya fi sauki yayi
daga nan ne za mu koma akan darasin da ke ciki.
Na'am.
Kada mutum ya rika saurin yanke hukunci kan bai gama bincike ba.
Kwarai da gaske ai kwarai kuwa kwarai
sai ka dauko rigiman da ta fi karfinka
ka sa addinance ma an ce ko labari ka ji ma ka tsaya ka bincika tukunna kamin ka yanke hukunci kar ka zo kai da
haka ne ka tantance ba
kar ka zo kai da na sani
haka.
Na'am. To baba naga Julie tana daga mana hannu saboda haka anan zamu jabirki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kam a madadin
baba ya ku make
da sauran dukkan waɗanda suka ce ban ka don ganin wannan shirin ya zo muku Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi mu kasance lafiya.
Thank you.
Wannan shirin na zo ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.